Kimanin mutane 33 ne aka kashe a wasu harahare mabambanta da ƴan bindiga suka kai a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Haraharen dai da aka kai a ƙananan hukumomin Muya da kuma Rafi da yammacin ranar Talata, kamar yadda wani mazaunin ƙaramar hukumar Muya da ya nemi a saka sunansa ya ce lahirin mutane kimanin 30 da aka kashe ta hanyar yankan rago tare da ƙone su mazaje ne a ƙauyen Kaciwe da ke kusa da garin Sarkin Fawa.
Sai mutanen suka zo da yawan sai suka kewaye wannan ƙauyen, ba da mun fita sai suna bi gida-gida suna fito da mazajen suna yankawa. To wasu da suka yunkura za su gudu shine aka harbe su. Yanzu wannan lokacin da mun tabbatar da cewa akwai wani manyan gida, wani gida da ake ce ma gidansa Ali Kaciwe, manoma ne sosai, sanannu ne sosai. Sun tabbatar mana da cewa dai mutum kaman biyu suka rage a gidan nan, duka an yanka sauran. A inda muke tunani a lokacin akwai mutane sun kusan 40 zuwa 50 da ake tunanin sun rasa rayukansu, kuma mazazalla.
A can ƙaramar hukumar Rafi ma maharan sun aukawa gidan Sarkin Kagara inda suka hallaka mutane 3. A lokacin wannan hari dai Sarkin garin Alhaji Garba Attahiru na biyu baya garin. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya tabbatar da kai waɗannan hare-hare.
A cikin Kaciwe mun samu wurin mutane 13 da suka rasa rayukansu, akwai kuma can wani gari Shafe bai da nisa nan kuma sun kashe mutane 9. So akwai kuma wani ƙauye can gaba shine ba tabbatar mutane nan suka kashe a wurin ba. Wurin suna cewa 5, wurin suna cewa 6. Domin abin da ya faru shine da suka tashi wannan ƙauyuka duk wanda suka haɗu da shi a hanya halibin shi kawai suke yi.
Ita ma dai rundunar ƴan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Monday Bala Curious wanda ya ziyarci garin Kagaran ya ce sun ƙara jibga jami'an tsaro a yankunan da lamuran suka faru.
Wannan we are still trying to get the details, ba ga an samu details ba don kasan wurin shiga wajen yana da damu ya domin kasan yana yin wurin yana da wuya da gaske. Amma za a shiga nan da bai zai da lokaci kadan zan tabbatar me ya fara wajen.
Kaman kun gano dalilin da yasa suka kai hari gidan sarkin?
Har yanzu muna cikin bincike, ba ga mun san musamman me ya kawo su a wajen.
A yanzu dai akwai kimanin ƙananan hukumomi 5 da ke makwabta da jihohin Kaduna, Zamfara da kuma jihar Kebbi da gwamnatin jihar Niger ta datse ma wayoyin sadarwa na salula duk a kokarin yaki da waɗannan ƴan ta'adda. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.